Zanga-zangan da aka fara cikin lumana sai ta koma tashin hankali bayan tattaunawa da aka yi tsakanin 'yan sandan da shugabannin 'yan zanga-zangar domin samun maslaha akan hanyar da 'yan zanga-zangar za su bi zuwa inda za su mika korafinsu. Bayan tattaunawarsu da 'yan sanda, sai ɗaya daga cikin jagororin 'yan zanga-zangar wato Bernard Mona ya zo yawa jama'a jawabi.
It is unacceptable for the police to come and tell us otherwise. This afternoon, we have told them that if we will not use the ringway to the Akwaje interchange to the ministries, we are not going anywhere.
Ba za mu yarda 'yan sanda su gaya mana abu na daban ba. Da ranar nan, mun gaya musu cewa idan ba za su bari mu bi ring road zuwa gadar Akwaje zuwa ofisoshin ma'aikatu ba, ba za mu tafi ko ina ba. Domin haka, ina kira gare ku da ku ci gaba da zaman lumana. Mu masu zaman lafiya ne, kuma za mu ci gaba da zaman lafiya. Kuma muna neman shugabancin da ya fi na Nana Akufo-Addo. Ba da jimawa ba da wannan jawabi, sai 'yan sanda da suka kange manyan tagwayen hanyoyin ring road suka fara jefa hayaki mai sa hawaye bayan da 'yan zanga-zangar suka fara jifansu domin su hana su bin hanyar zuwa fadar gwamnati. Hanyar da kotu ya yanke hukunci kada su bi gaba na kaddamar da zanga-zangar. Na yi hira da wasu da suka halarci wajen.
Mun zo mu yi demonstration. Da muka zo fa mu yi demonstration a kotu, an je court, an je parliament, an yi komi kowa ya agree. An yi da mu mun kai nan ganga Chesco block an yi wa su bar mu je. Muka je suka ciya. Dare Chesco fara bugawa. Live bullet suna alba mutane gaba da. So fa zoka. We shoot the sun block. We demonstration na ba. Nana kuma ta ta ba lead demonstration duka ku kwana ka. Ko ba haka ba. Jan ga shi mu yi demonstration.
Lai abin da ke faru ba komi ba kan banza muna sai muka ce da mu yi demonstration yanda gari ke gudana kowa ya gani kowa ya saki fashe kawo kanshi amma saboda da gangan kace a buga mu da tear gas ana ba da rubber bullet ana kuma zuba mu da tear gas muna nan da ikon Allah sai da kace mu duka mai da yanda gari yayi ba wannan zai zo ne Allah.
Hukumar 'yan sandan Ghana ta tabbatar da amfani da hayaki mai sa hawaye da kuma ruwan zafi domin tarwatsa masu zanga-zangar a wani jawabi da ta saki ga manema labarai wanda ke dauke da sa hannun daraktar hulɗa da jama'a Grace Ansa Akrofi. Jawabin ya ƙara da cewa hargitsin ya faru ne a sanadiyar ƙin bin hukuncin da kotu ya yanke cewa masu zanga-zangar a Rice Ghana su fara jerin gwanonsu daga inda suke zuwa dandalin 'yanci da ke cikin Accra. Amma sai suka ce su za su bi ta hanyar da za ta kai su ga fadar shugaban ƙasa wato Jubilee House. 'Yan sanda 12 sun ji rauni kuma an kai su asibitin 'yan sanda domin jinya. Su ma masu fafutukar a Rice Ghana sun shirya taron manema labarai domin su bayyana korafinsu akan abin da ya faru. Bernard Moda ya ce,
"Na kufa do to be a violent person, but that I didn't take that he transmit such violence into the police for them to do this."
Na sa kufa do mutum ne mai son tashin hankali, amma bayin tunanin zai kai tashin hankalinsa ga 'yan sanda su yi irin abin da suka yi ba yau. Ya ce daɗin abin shi ne, 'yan sanda ba su da matsala da lokaci da kuma hanyoyin da za mu bi a rana ta biyu, domin haka ba mu tsammanin wata matsala daga gare su. A dai rana ta biyu ta wannan zanga-zangar za su fara ne da ƙarfe 12 na rana daga filin wasa na Elwak zuwa majalisar dokoki inda za su mika korafinsu. Idris Abdullahi Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.